أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا إن وما سسارم ونكو سجن نيسا إن مكو سلم إن تأدين مسلون شيرتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكت أبو واشيك بلكراتو كان مكي قولان روا wanda kuma a yau insha Allah za mu fara karatu na fasirar littafin Ishiriniya. Wannan littafi na Ishiriniya shine wanda sunan shi Al-Wasailul Mutaqabbala fi Madahin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallama, shine sunan littafin Al-Wasailul Mutaqabbala fi Madahin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallama. Amma kuma sai dai mai takhmisi ne za mu yi karatu din, wanda da farko amma kamin mu shiga ciki, wato malamin da ya rubuta shi wanda littafi shine Imam Al-Fazazi, ko wanda wato dan takaitaccen ta'arifi na shi Imam Al-Fazazi shine ana mai alkunya da suna Abu Zaidin, alkunya ake mashi da Abu Zaidin, sunan shi shine Abdurrahman, wato shine Abdurrahman ibn Abi Sa'idin bin Yakhluftan bin Ahmad Al-Fazazi Al-Undulusi, kuma wato mutumin Undulus ne, wato Undulus a wani gari ne wanda aka haife shi da ake ce ma Kurdoba. Kurdoba kuma sunan gari ne a kasar Undulus. Undulus shine kasar Spain yanzu. Kasar Spain ita ce ake ce ma Undulus. To a wani gari da ake ce ma Kurdoba, a nan ne inda aka haife shi Al-Imam Al-Fazazi, Undulus, wanda an san dai da ma wannan yanki ne na Undulus din, wanda yake ya tara manyan malamai kwarai da gaske. To wannan shine sunan shi Abu Zaid, alkunyar shi Abu Zaidin, sunan shi Abdurrahman bin Abi Sa'idin bin Yakhluftan bin Ahmad Al-Fazazi. Kamar yadda na faɗa, haife shi ne a watan a Kurdoba, a wani gari ne daga cikin Undulus din, wato shine kasar Spain, wanda kuma bayan wannan shi an haife shi ne a tsakanin ƙarni na 5 zuwa na 6, na 5 tsakanin ƙarni, wato shi tsakanin shekara 500 zuwa 600, wannan tsakanin ne rayuwar shi aka yi, rayuwar shi, wato an haife shi ne shekara 500 da wani abu zuwa shekara 600 ne da wani abu, kuma yayi wafati radiyallahu anhu. Sannan kuma Imam Al-Fazazi ya haddace Al-Qur'ani, bayan ya haddace Al-Qur'ani don mahaddaci ne shi na Al-Qur'ani, sannan ya ci gaba da wato nema na ilimi a wajen manyan malamai, tun daga ilimi na hadisi da ilimin fiqh da usulul fiqh din, da kuma ilmul kalam, da kuma ilimi na lugha, da kuma nahwu da adab, sannan da sauran harkar waka hakan nan, wanda sai gashi kuma bangaren waka din, to sai kuma nan baiwa ta shahara wannan bangare a wajen sha'anin waka, wanda an sani dai ita waka ba za a iya yin ta ba, kaga sai da sani na ka'idodi na ilimi na arabiya da ilimi da zaka auna abubuwan da su ba. To wannan abun da yake nan, kaga kuma wannan yana gwada mana kenan, ashe tun da yake mahaddacin Al-Qur'ani ne, ashe don kana mahaddacin Al-Qur'ani zaka iya shiga kuma a dama da kai a wasu fagen daban, kuma ko tun da kaga gashi amma kuma gashi an dama da shi kuma a fagen yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran bangarura daban-daban haka. Na rubucin da yayi, tun da ba wannan lissafin ɗaya ne wanda yake da shi ba, sannan kuma yayi aiki sosai da gaske a harkar abin da shafi gwamnati, ayyuka na bangaren harkar gwamnati ya aiki sosai, don ya samu karbuwa kwarai-kwarai da gaske a wajen sha'anin gwamnati a lokacin, saboda haka ya yi aiki sosai da gaske. Sannan kuma shi mutum ne wanda yake mai daraja kwarai da gaske, mai kima ga idon jama'a, sannan mutum ne mai tsananin bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana da tsananin inkari ga yan bid'a. Duk mutane yan bid'a yana da tsananin yin musu da nuna da yaki da su, ma'ana yaki da bid'a, ma'ana yana da tsananin inkari ga sha'ani abin da shafi bid'a, wanda an ce a Marrakesh a can yan rasu radiyallahu anhu, kamar yadda na faɗa dai shine dan tsakanin ƙarni ne na watan shekara, ya daina su dai shekara 1620 da wani abu ne haka, amma dai shekara 1500 da wani abu ne, 1500 din ta ɗaya nisa akan ga wanda aka haife shi, shekara 1500 da wani abu zuwa 1620 da wani abu sama, ya yi wafati radiyallahu anhu. To wannan takaice shine Imam Al-Fazazi, wanda ya rubuta wannan littafi na 20 ya wanda adda suna al-wasa'il al-mutaqabbala din wanda kuma shi wannan littafi nashi na 20 da ya rubuta in muka duba zamu ga kowanne zamu ga kaman watan da sadrul baiti da ajzul baiti misali kaman yanzu a ce halilayya uja bil muhassabi wanzila kaga an yi rabin baiti ko wala tabgiya an haifihi muta hawala ko kaga tsakanin sadrul baiti kenan da ajzul baiti to wadannan ne shi haka ya waka tashi din guda biyu to shine sai aka samu wanda ya mace takhmisi shine al-imam abubakar muhammad ibn al-muhib rahimahullahu ta'ala shi kuma shine wanda ya mace takhmisi shine sai ya ƙara guda dan guda uku haka sai sun ka zama guda biyar tunda yanzu kaga in ka karanta misali khalilayya uja bil muhassabi wanzila kaga dai kenan wala tabgiya an khaifihi mutahawwala biyu kenan wa akarin bihi maganan taharrahu manzila uku kenan a haqqu ibadillahi bil majd wal ula hudu nabiyyun lahu a'lal jinani mubawwa kaga biyar kenan to amma abinda anna asuli na shi imamu al-fazazi cikin nan ne nan ai in ka duba za ka ga harful hamzata shine na farko gare shi to abinda anna nashi shi da inda ya tashi da inda ya fara da alif din nan ne a haqqu ibadillahi bil majd wal ula nabiyyun lahu a'lal jinani mubawwa to shine wanda anna imamu al-fazazi sannan sai ka ci gaba can gaba aminul li irshad lil ibadi muwahhadu habibun bi asraril qulubi munabbu sannan sai shi ma can ka ci gaba imamul li rasulillahi bad'an wa audatan bihi yuhtamu dhikrul jamilu wa yubda'u haka nan can shi ma idza uddidat lil rusuli ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi ajda wa adwa'u duka dai wadanga nan saboda harful hamzati ne in ka diba to duk inda wannan wadannan can din na karshe karshen to wadanga uku din nan sama to sune an kai masu ne aka ce mata khamisi din sune wanda aka kara mashi din amma shi asalin nashi an ji bakin nan har zuwa can karshen da ya littafin baki daya to haka din ne yake tafiya don haka sai ya zama an kai mashi kari na guda uku kaga wanda aka kari yanzu muna magana farko kaga wanda aka kari shine khalilay ya uja bil muhassabi wanzila wala tabgiya an khaifihi mutahawwala wa akarin bihi maganan taharrahu manzila wannan shi da takhamisi din shine karin da an kai kaga an ka dauko nashi guda biyu dangane da haqqo ibadillahi bil majd wal ula nabiyullahu alal jannati mubaqu kaga an ka hada sun zama biyar kenan wadanga guda biyu din na kasan su an nashi uku din na sama kuma su ne ba nashi ba to duka kowanne din har karshen littafin to wadannan ne shine abin da ake cewa takhamisi din to wannan zamu kanta mai wannan takhamisi din wanda saudiya ana iya samun su wannan nuskha din ta ainihin shi imamu al-fazazi din wanda babu takhamisi din an fahimta yawwa to sai hakan shi kadai din ne kurum to amma dai wannan mai takhamisi din insha Allah shi ne wanda zamu yi karatu muna fatan kuma Allah ya mana jagora kuma muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar da mu akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya ba mu dukkan abin da yake bayarwa ga masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada mu baki daya da mu da sauran dukkan ƴan uwa masoyan fatan alkhairi masu bibiya Allah ya saka mu da alkhairi baki daya hada mu baki daya ga sayyiduna wa maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan shine tafin da zamu karanta takhamisul wasa'ilil mutaqabbala fi madhhi annabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallama wannan takhamisi wanda abubakar muhammad ibn al-muhibi rahimahullahu ta'ala yayi saboda haka kuma ina jin ba sai mun tsaya muna karanta waƙar ba sannan mu fassara ba zai zamu ci gaba da karatu insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora to shine wanda ya fara da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu Allah ya jada tsira ala nabiyil karim bisa ga annabi mai girma wa ala alihi da bisa iyalan shi wa ashabihi da sahabban shi ahli tuqa ma abuta tsoron Allah wal hilmi da hakuri to shine imamu al-fazazi ya fara da khalilayya uja bil muhassabi wanzila ce khalilayya ya ku bara dai na guda biyu wato masoya na guda biyu wanda kamar yadda muka sani su dama masu yin waka a wani lokaci suna ina haka din sai su kaddara kamar ga wasu mutum biyu a gaban su sadda za su fara wannan waka din amma alhali su ne suka suranta su din ga su don su yi magana da su cikin wakar ta su din amma ainihin ba wai mutane ne a gaban su din ba to kaga kamar yana nufin yanzu nan kamar ga wasu masoya na shi guda biyu gaba ne wannan kenan kuma zai iya dauka khalilayya ya ku masoya fara dai na guda biyu wato shine ana cewa kamar ya zama ruhi ne da jiki ne kuma da ruhi da jiki to shine yake nufin khalilayya ko zuciyar shi da hankalin shi wallahi da ya alam to shine yake nufin khalilayya ya ku masoya na guda biyu wato uja ko karkato wanzila sai ka dauko kace uja ko karkato wanzila ko sabka bil muhassabi ga wurin da ake cewa muhassab don haka wala tabgiya kar ku nemi mutahawwala wata makarkata ma'ana inda zaku cira ta ku saki wuri shine mutahawala wata majuya an khaifihi daga khaifi khaifu na shi wannan muhasab din wato nan muhasab da ambata da muhasab din nan ne da shi wannan khaifu din nan ne shi ake cewa khaifu haifu minakum khaifu mina wanda an san shi yana nan a tanshi muhasab din da ake magana wuri ne tsakanin watan makka bisa ga hanyar zuwa watan mina to wannan tsakanin ne wurin yake kuma ana ce mashi badahau to wannan shine muhasab abin da yasa ya kawo shi yace ya kai masoyina masoyana ku sabka shine uja ku sabka ku karkato wanzila ku sabka ku budin nan bil muhasabi a wanda yake so muhasab wato saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je yakin haji ya tsaya wurin ya dan zango aka dan sarara wurin to wai tunda manzo Allah ya tsaya wurin sallallahu alaihi wasallam to shine yake kiran ƴan uwa ne su ma a tsaya wurin a sabka kada a manta in an zo wurin nan muhasab din a tsaya wurin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wurin to kaga wannan dama shine soyayya ko abinda kake so ya zama duk abin da yayi kuma zaka aikata ya zama kana biyayya ga abin da masoyin nan naka to shine ma'ana kaga nan ne watan budawan ma da an kai kaga da bin sunna an kai tunda annabi ya tsaya wurin ya dan sarara wurin to kai ma yana baka shawara kai ma in ka zo wurin ka tsaya kai ma ka sarara tukun Allahu akbar to wannan shine sannan nan mun kadiba za mu ga shi yana cewa ku masoyana ku tahu amma in mun kadiba malam shawara ya sarjallahu anhu a cikin diwani shi ya kai tsaye shi cewa abal qalbu illa an yakuna mutayyama shi tun farko ba ma kiran zuciya tashi yake ta zo ba a shi gaba ɗaya ma ta kwata-kwata da ma ba ta son komai din sai ya bi manzo Allah da soyayya gare shi shi kuma nan sai yake cewa yana kira ma ne su taho su zo wurin Allahu akbar to wannan shine to shine khalilai yaqub da dayina guda biyu uja ku karkato wanzila ku sabka bil muhasabi a wurin da ake cewa muhasab wala tabgiya kar ku nemi mutahawwala wata makarkata an khaifihi daga haifu ta ainihin wannan muhasab din wannan damirin nahi din yana kuma zuwa ga muhasab din watan ga khaifu ta shi wannan muhasab din wato shine wuri wanda kamar yadda muka faɗa din a watan a da muhasab din da shi khaifu din kusan duk guda ne a fahimta duk wuri ɗaya ne haka to shine yake nufin in mutun ya zo wurin ya tsaya nan wajen an sani akwai masallaci ma wurin ko khaifu mina to wannan shine sannan wannan kalmar wala tabgiya din nan watan na nema ne nema kasa akwai wanda zaka ga nazalunci ko albagayo nazalunci to shi kuma wannan ne na nema ne yawa shi ne gashi ko inda alqurani Allah ke faɗa la yabguna anha hiwala la yabguna anha hiwala kaga wai ma'ana aljanna ba su neman canji daga da ba su wani riba wanda ba ita ba ko to kaga ni to shi ne nema sannan ci gwar cewa wa akarin bihi maganan kai kai mamakin girma na shi wannan wuri din wannan wuri wanda taharrahu haqqu ibadillahi wurin nan wanda haqqu ibadillahi mafi cancantar bayin Allah bil majdi da girma wal ula da daukaka taharrahu yannufe shi manzilan wato a matsayin masauki gare shi wato yana rufin kai lalle wannan wuri ko kai mamakin girma ne da matsayi ne a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yazo ya zauna wurin yana ganin girman abun matsayin girman annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallo kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi wuri yace ya zauna wurin ya dan huta sannan ya wuce to shine yake kallon girma lalle wannan wuri ko ya samu girma ba dan karami ba saboda tsananin girma da soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam da ita a cikin zuciyar shi da ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yake ganin cewa wannan wuri ya samu daraja ba ai karama ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a inda yake din to shi yasa cewa akarin bihi magana kai kai ba makin girman da shi wannan wuri din da yake da shi ya wanda haqqu ibadillahi mafi cancantar bayin Allah bil majid da girma wal ulad da haka ta harrahu yannuhe shi manzila a matsayin masauki gare shi ma'ana ya sauka a wurin sallallahu alaihi wasallam wato ma'abucin bil majid ko wanda yake shine cin ta girma da daukaka to kaga nan da girma da daukaka duk manzo Allah ya gami ka san girma daban kuma daukaka daban ko ana ya samu wannan mutum babba ne shi amma sai dai bai da daukaka kuma daraja sai ka samu wani wanda ba babban bane amma kuma yana da kima da daraja da daukaka din ga al'umma to kagan to shi manzo Allah duk ya hada baki ɗaya ne da girman da daukaka duka ya hada sallallahu alaihi wasallam yace nabiyun shi manzo Allah annabi ne wanda yake lahu mubawwu wanda yake yana da masauki a alal jinani saman aljannatai wato waye sama da aljanna shine matsayin masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ai kaga to manzo Allah kaga ai kaga to kana cewa manzo Allah na aljanna ne in ka ce annabi na aljanna ne kaga ka samu matsala ko a to ai an samu kuskure annabi zaka ce har sai ka tsawana magana annabi na aljanna ne saboda haka to shi wai ya wuce aljanna shi manzo Allah shi sama da aljanna yake shi zaka matsayi ne masauki ne ya wuce aljanna mu dai ne sai dai sauran jama'a mu zo mu nemi muna ne mu samu rahmat Allah ta aljanna da alfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ai kai aljanna shi tunda shi kana ganin kyautar ta mai kai ta yi ko don mun san su waɗannan sunana a littafin malamai yayi kyauta aljanna ga sahabbai mutane guda 10 din nan da ya ba kyauta aljanna da kuma sauran wasu guda guda da ku ce basu aljanna da kuma hakurtun da biyu ma kaga manzo Allah ya ce za su shi aljanna ko duk an ba shi shi ma to kaga ni to kaga kenan shi ayana sama da aljanna kenan yayi karhin ta sallallahu alaihi wasallama da haka shine nabiyun shi annabi ne wanda yake lahu mubawwa'u yana da masauki a azal jinani sama da aljanna eh sallallahu alaihi wasallam sannan yace nabiyun manzo sallama annabi ne wanda yake azimul qadri mai girman daraja sannan kuma shi mursalun abun aikowa ne bil haqqi da gaskiya wato da alhaqqin da gaskiyan nan shine alqur'ani ko kace shine addinin musulunci tunda alqur'ani alhaqqu ne sannan kuma addinin musulunci shi ma alhaqqu ne ko huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi to saboda haka manzo Allah mai girman daraja ne kuma mursalun mai abun aikowa ne shi bil haqqi da gaskiya sannan yace yu'allu bihi ana shan ana yin sha na biyu da manzo Allah sallama wa yunhalu kuma ana yin sha na farko da shiya muzika ana diflan tun lokacin da yake watan da kurciya wai su da yake da shekaru kanana ba ai fushi sallallahu alaihi wasallam to tun sannan ake sha na farko da na biyu da shi yake wato sha na farko da na biyu misali yanzu a bada misali yanzu sai a kawo maka ga misali ruwa sannan a kawo maka lemu misali ko na kwalba sai a aje ma kuma kana jin kishirwa yanzu kana jin kishirwa kaga in ka kula yanzu misali da me zaka fara ai kaga ruwan nan zaka fara sha ko saboda kana jin kishirwa to yanzu in ka sha kuma can ka samu na tsami zaka nema ai wannan lemo din shi zaka buda kuma ka sha ko to kaga ni ruwan sun zama su asha na farko lemon ya zama shi asha na biyu to sha na farko na kisa kenan sha na biyu kuma na jin dadi ne shi kuma na gatanci ne to manzo Allah sallama duka da na farkon na kisa da na jin dadin duka da shi ake yin su sallallahu alaihi wasallam kuma in ka dauka tun daga irin wannan ne na neman shayarwa misali na anime ruwa ko to abu yusus kalgama bi wajihi ni sallallahu alaihi wasallam ana neman watan girgije shayar da ruwa da alfarma fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga dai duka da farkon ruwan da ma na karshen wato farkon da manar da karshen ta duk dai ana neman shayarwa da alfarma manzo sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shine yu'allu bihi ana neman sha na biyu da manzo ana yin sha na biyu da manzo Allah sallama sannan wayun halu kuma ana yin sha na farko da shiya muzkana diflan tun lokacin da koyi yaro Allah kuma sallallahu alaihi wasallama wai ma'ana shine wai a shekaru na yi waki magana fa yata yawwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama falillahi sannan ya ci gaba da cewa falillahi min sai ka ce falillahi aminun shi ma nan na mamaki ne ya ce falillahi aminun kai mamakin girman wannan amintaci na Allah min hore ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din wato min din nan bayaniya ce wato wai ma'ana mamakin girman amintaci na Allah Allah ya rike wani daga cikin bayi ne amini ne wanda yake shine amintaci ne to mamaki daga wannan amintace ko shine falillahi aminun mamakin wannan amintaci na Allah minhu daga wannan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amintacin na Allah mamaki daga gare shi ko wa huwa ala manzo Allah shine mafi daukaka wa akmalu kuma shine mafi cika wato shine mafi daukaka ga duk wani abu da zaka faɗi na daukaka tai to manzo Allah ya wuce nan din shine mafi cika ga duk wani abu da zaka faɗi kace manzo Allah ya ce kauri kaza to yafi wannan cikakkika sallallahu alaihi wasallama yafi wannan daukaka da zaka faɗi kuma daukaka ita ma kaga shine al-insanu al-kamil sallallahu alaihi wasallama to shine wa huwa ala shine madaukaki wa akmal kuma shine cikakke sallallahu alaihi wasallama don haka koda ka samu bayan Allah manyan annabawa su ma kaga cikakku ne amma dai mafi cikakku shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan shi muahalu shi wanda ya macincanci ne ma'ana wanda ya cancanta ne li irshadil ibada ga shiryar da bayi ba saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shiryar da bayi din sannan yace shi habibun masoyi ne na Allah wato shi mai son Allah ne kuma Allah ma yana so ne saboda haka zai iya zama matsayin fa'ili kuma yana zama maf'uli to shine habibun shi masoyi ne na Allah kuma munabba'u abun ba labari ne bi asrarul qulubi da sirruran zukata wai ma'ana shine Allah madaukin sarki yana bashi labari abinda zukata sun ka boye yanzu ai kaga yanzu misali ba ga irin abinda munafika suka tabo ya ba ko suka boye harka ta munafinci da menene ko amma ai kaga Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan munafikai ko tunda kaga har yazo gashi ya ta dauko yana bayani ina wani tashi wata rana ko da Allah ya bashi wannan dama wannan izinin ya kira wani ya ansa ce tashi kai munafiki ne ina wani tashi kai munafiki ne kaga ni to ai kaga abun cikin zuciya sun ka boye shi amma kuma Allah ya sanar da shi saboda haka ya san watan abin da yake boye Allah ya sanar da shi wannan din saboda haka sai kaji ana ta magana gaibu gaibu manzo Allah bai san gaibu don din shirmi da lalacewa yau kace annabi bai san gaibu ne sai to shi Allah shi zaka magana gaibu shi Allah ai ba gaibu gare shi shi gaba ɗaya komai ai bayane ne shi gare shi Allah ba gaibu duka an fahimta saboda haka shi Allah shi masanin komai ne to ba gaibu gare shi manzo Allah sallama shine gaibun nan Allah subhanahu wataala saboda haka shine wanda baka iya sani shi ka san wane ne shi hakikanin manzo Allah sallama shine sirri na Allah din ma'ana sirri gaibu din da baka cewa abin da yake boyayye wanda ba iya gane hakikanin shi to manzo sallama Muhammadun lam ya'rifu ghayru ilahi in ba Allah madaukin saki ba wanda ya san hakikanin sanin manzo sallama to shine saboda haka ai kaga shine gaibu na Allah subhanahu wataala to habibin shi masoyin na Allah munabba kuma abun ba labari ne bi asrarul qulubi da sirrura da zukata sannan manzo sallama afadan nada ya kwalara baiwa faidan kwalararwa sannan wa amala sa'adatan ya aiwatar da mashi mana ya aiki da mashi shine sai kaji sanda ko ana cewa ya aiwatar da kasausawa ne yago kuma ana mashi shine kasausawa ne to manzo Allah ya amfani da mashi kuma fasasa bizaka da wannan ne watan baiwa din nan ne da kuma wannan mashin nashi da ya amfani shi wai ma'ana abin da yake sigini da nan a fadan nada an fahimta ya bada baiwa faidan bayarwa kwararwa wai ma'ana ya ma wasu irin kyauta ya ma wasu mutane kyaututtuka masu girman gaske wanda waɗannan kyaututtukan su ne suka zama sanadiyar imaninsu da musuluntarsu wasu kuma sun ka tsaurin kai kyautar da duk kyawawan halayen da duk bata musu aiki ba sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da mashi suka zari da matsayi manzo sallallahu alaihi wasallam yana isar da addini sakon Allah amma suka tsaya wajen yaƙa tai sai sun ga baya gare shi to sai Allah ya bashi izini na yaƙi yaƙe su to sai aka amfani da mashi to yana nufin misali duk wadanda guda biyu din talallashi da kyautatawa da bada baiwa na kyaututtuka din da sun yi ƙarfin hankali manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bada kyautar da in yabba mutun kyauta din to sai ma ya zama wata ya rikici ya rasa gane wata ya tace da tsanti na wannan kyauta din to ka gani to yayi kyautuka wannan mun shakanta su da wajen maulidi nan ba sai mun ta fara da ba saboda karkaratun ya muna tsayi da yawa to a fadan da ya kwararar da baiwa faidan kwararwa sannan wa amala sa'adatan ya aiwatar da mashi ma'ana ya aiki da mashi don haka bizaka da wannan kyautar tashi da kuma mashin da ya amfani da shi yane ga ƴan taurin kai to shine bizaka da wannan ne sai ka dauko wannan fa'u ne kace fa bizalka to saboda haka din ne sasal khalqa ya shugabanci halitta ko kace ya gyara lamarin halitta linan a cikin taushi wa shiddatan da kuma tsanantawa linan din nan yana koma zuwa ga afadan da dadin nan shiddatan kuma yana koma zuwa ga wa amala sa'adatan din nan ne an fahimta to shine fa bizaka saboda wannan ne sasal khalqa ya gyara halitta ko kace shugabanci halitta linan da tausa sawa wajen afadan da fa'ilan kinan ga mutanen kiki masu mutunci kinan wa shiddatan da kuma tsanani wato ga wadanda sun kai tsaurin kai kinan fa ya habbada yace kai fa ya ku mutane asalin wannan ne shine ka ce fa ya qaumi ne to shine fa ya ku mutane habbada kai ma dalla da wannan umdatan minhu daga manzo Allah shine habbada minhu ma dalla daga manzo Allah sallama umdatan a matsayin wato matsayin shi na kasancewa ginshiki liman sha a ga duk wanda ya so wato shi ginshiki ne ga duk wanda ya so ya zo ya labe ya jingina gare shi to ginshiki ne to ma dalla da wannan ginshiki shine fa ya habbada minhu ma fa ya ku mutane habbada minhu ma dalla da gare shi umdatan matsayin wato yana ginshiki liman sha a ga duk wanda ya so imamun shi manzo sallama wato wannan imamun din nan khabarun ne na mutalin mahzuf wato kaddara shine huwa imamun sai ka ce imamun shi shugaba ne shi wanda yake li rasulillahi ga manzannin Allah bada an farko wa audatan da karshe to duk shine shugaban su shine jagoran su alaihi wassalatu wassalam sannan bihi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yukhtamu adh-dhikrul jamil yukhtamu ake cika adh-dhikrul jamil wato ambato kyakkyawa kuka ci yabo kyakkyawa gure da kuma da shi yake farawa wai ma'ana shine yanzu ai kaga idan zaka yi addu'a ai dole ka buɗe salati zaka yi kiran zaka yi duk wasu abubuwa da zaka aikata ka so misali an fahimta kaga zaka buɗe su da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ga duk wani kyakkyawan yabo ko wata huduba da za a buɗawa kaga duk da an batun manzon Allah za a buɗe salati gare shi ko to shine bihi da manzon Allah ne sallama yukutamu dhikrul jamil ake cika an bato kyakkyawa sannan wa yabda kuma da shi ake fara shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahuru tubatun fokus malaka yace lahuru tubatun manzo sallama yana da wata irin daraja wanda karsama hakika ta daukaka wannan daraja din fokus sima kai ne sama da tauraron nan guda biyu na sima wato akwai tauraron da ake cewa simaku wanda suke ce ma ar-ramihu, akwai kuma wanda suke ce ma al-a'zalu. To as-simak wadannan tararin guda biyu shine as-simakul a'zal, as-simakul ramihu. To shine ka nufin madaukan tararu ne wadannan tararun. To shine ka nufin cewa karsamar hakika daraja ce ta daukaka hauka simakai ne sama da wadannan tararun guda biyu, yafi su daukaka daraja sama ko magana su ba ai. Sannan wa kaffu nadar, kuma yana da safi na baiwa, kamar ka ce walahu kaffu nadar ne, ya fahimta wannan lahudin duk tana da alaka da wancan din. To shine wa kaffu nadar, kuma yana da safi na baiwa, wanda wannan tafin nashi ta hakis sahaba tana kama da girgiji mata hamadun lokacin ta kwaro da baiwa din. Wato ma'ana shine kamar yadda kaga an kai ruwan sama, kaga ai girgiji ya hadu, aka yi ruwan sama, aka ga jama'a za a ji dadi, ai ta murna an samu ni'ima da rahama. To haka nan tafin hannu baiwa na manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana kama da girgiji. Wato wannan tashbihi nake na makalubi ko ai kaga shi manzo sallallahu alaihi wasallam baiwa sai ta wuce ta girgiji din, amma sai an kamanta shi da shi ne saboda ba wani abu wanda za a kamanta da shi ko ina kamar da kasan misali a ce wani akwai jarunta kamar zaki misali. To shi manzo Allah ya dai zaki jarunta, yauwa, to shi tashbihi makalubi sai a kamanta ka da wani abu wanda kai kai wannan abu, an fahimta shi kake tashbihi makalubi. To iri ne da nan amma dai kaga yanka ce duk da yake a nusa dai ba rubuce ki haka nan ba, ce ta hakis sahabu girgiji tana yin kwaikwayo da wannan girgiji tafi hannun nashi, amma dai ta hakis sahaba yake dai tana kama, za a cewa shi tafi hannun tana kama da girgije mata hamad a duk lokacin ta zugu da wannan baiwa ta cikin shi hannun manzo sallallahu alaihi wasallam, ba na yawan ba da kyauta da yake da ita sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan wannan kuma wa ayyuhudan, ko manzo Allah yana da ayoyi na shari'a, shi ma yana da alaka da lahudin nan, sai ka ce walahu ayyuhudan ko. To shine wa ayyuhudan yana da ayoyi na shari'a wadanda hukimat, su wadannan ayoyi an kyautata su bil amri, da bada umarni da aikin alkhairi wa nahyi da kuma hanyar daga mugun aiki, sun kyautatu wadannan ayoyin alqur'ani. Ko kamar yanda wanda littafi na alqur'ani wanda ya kyautatu babu sabani, babu wani matsala a ciki ne, ko kamar yanda Allah ke fada cewa walau kana min inda ghayril lahi lawajadu fi ikhtilafan kathira, sannan da yake cewa kitabun hukimat ayatuhu thumma fusila ku min ladun hakimin alim. To ka gani wannan ne littafi ne wanda yake an kyautata shi. To shine wa ayu hudan yana da ayu na shari'a wanda hukuma an kyautata bil amri wan nahyi, da umarni da aikin alkhairi da handa mu aikin hukuma, kuma an kyautata wadannan ayu din. Sannan sai ya ce kuma ku sani idza uddidat ayun, in an kalissafa ayoyi ko ka ce mu'jizoji, shine idza uddidat, idan an kalissafa ayun ayoyi ko mu'jizoji ta lirusuli ta manzanni ta kaddama ta gabata, to ku sani fa ayu rasulillahi, mu'jizoji ko kuma ayoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajala suni mafi bayyana wa adwa kuma suni mafi haske. Wato ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya anka taru ayoyi ko mu'jizoji nashi anka tilisafawa, to sun wuce a taro na manzannin da sun gabata baki daya. To wadannan ayoyin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce dukkanin mu'jizoji na watan ko kuma wasu ayoyi din na wasu manzanni na manzanni sun ga gabata baki ɗayan su. To shine ya ka nufin cewa watan ayoyin manzo sallallahu alaihi wasallam su ne wadanda suke watan mafi watan bayyana kuma mafi daukaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shine idza ujidal an kalisafa ayoyi ta rasulullahi na manzanni ta kaddama da sun gabata, to fa ayu rasulullahi ayoyi manzo sallama ajla suni mafi bayyana wa adwa kuma suni mafi haske. Sannan sai wata tambaya ta amma istifhamu ji amma ta kariri, sai ce alaysa allazi hadal mafakhira, ai shine wannan tambaya ce ba cewa zaka yi shin ba shine wanda ya taro daukaka ba, ai ma'anar tambayar wata ta takariri ce, kamar kace alam nasharah laka sadrak, kaga ai ba tambaya bace ai manzo Allah shin mun yi lokijinka, ba tambaya bace hakika mun yi lokijinka ne, an fahimta. To shine alaysa allazi, manzo Allah ai shine wannan da hazal mafakhira, ya taro dukkan abun alfahari na daukaka, wai duk wani abun girma na alfahari da manzo Allah ya taro shi, shine alaysa allazi, ai shi hakika shine wannan hazal mafakhira wanda ya taro dukkan abun alfahari wala wala da kuma daukaka, duk manzo Allah ya taro su baki daya. Bi manasa, saboda dalilin abun da ya bayyana min ayil kitabi, na ayoyin littafi, wa mata la da kuma abin da ya karanta na watan sunnar shi sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin abubuwan da watan ya zo mahalitta da shi ya. To shine bi manasa, da saboda abin da ya zo ya bayyana min ayil kitabi, na ayoyin littafi, wa mata la da abin da ya karanta, to wannan manzo Allah ya samu dauka da girma ba dan kare mutun da Allah a ce Allah madaukin sarki shine ya aiko ka ya bayyana da kai amma karamin girma bane wannan ya to shine bima wannan ba wannan shi sababiya ce yace wa'anna ta yaya ne yudana za a kusance nan akula za a mai ana mai fasara guda biyu na farko kana cewa wa'anna ta yaya ne yudana za a kusanci a tammulwara mafi cikar talikai jahan wajen alfarma wa abharuhum mafi rin jaya suhula a wajen sifa kuka ce a wajen ado ta yaya za a kusanci shi kilma kane a cikin wuri allazi itala wannan da ya dauka gare shi ya za ya cin mashi ai ba za a cin mashi ba kuma zai iya dauka sai ka ce wa anna yudana ta yaya za a kusanci manzo Allah sallama filma kanin da zai itala a cikin wannan wurin da ya dauka gare shi ya za a cin mashi wannan a tamulwara shi kuma sai ya zama tsayin sai ka ce shi a tamulwara eh kaga kenan za a kaddara mutunin shi kinku sai ya zama huwa a tamulwara shi manzo Allah shine a tamulwara mafi cikar talikai jahan wajen alfarma wa afharu mafi rin jahan suhula a wajen sifa ko a wajen watan ado to duka dai zai dauka fuskokin guda biyu sannan ce lahur madahu yabo kikkiawa ya tabbata ga manzo Allah sallama yujula da ake bayyanarwa washafa'atu da ceto tuhubu da ake bo da aka boye mashi wanda sai alakhira ku kamar yanda zo hadisi wanda manzo Allah sallama yake cewa li kulli nabiyyin da'watun yad'u biha waqtaba'atu da'wati shafa'atan li ummati yace kowane annabi an bashi dama yayi wata addu'a ya roki Allah kuma ya roka yace amma ni kuma na boyetawa sai alakhira wata waqtaba'atu to shine washafa'atu tuhubu din to shi din da yazo da haka din ku wanda har wani hadisi yake cewa wato an bashi ceto an ba Allah madaukin sarki wato ya bashi zabi tsakanin rabin al'umma ta su shiga aljanna haka nan kawai ko kuma a bashi ceto yayi kaso to manzo Allah sai ya zabi a bashi ceto din ku sallallahu alaihi wasallama saboda ceto da shi ka gani shi zai yi kokari sai duk iya al'umma ta ya ga yanda sun shiga cikin gidan rahama mun shiga baki daya sannan hankali ya kwanta sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu akbar to shine lahu madahu yabo ya tabbata gare shi kikkiawa yujula da ake bayyanarwa wa shafa'atu da kuma ceto tuhubu wanda ake aka boye mashi alahira hawa kullu majdin lil wara manzo Allah hawa ya taru kullu majdin dukkan girma waje lahalacin da buwaya lil wara na talakai baki daya wani wani girma da wata buwa da wata daraja da aga halittar duniya baki daya to shi manzo Allah duniya ta tarwa nan daukaka da girman gaba da duniya same ta dukka shine hawa ya taro kullu majin dukkan girma waje lalacin da buwaya lil wara na talakai baki daya na duniya baki daya sannan waja'a manzo Allah sama ya zo bi ayatin da ayoyi wanda mahatta shafe kullu qalatin dukkan wani zance wa duk wani zance na in ka dauka tun daga kamar su manzannin da aka zo da lissafin da sun ka zo to alqur'ani da manzo Allah zo da shi ya shafi wannan yanzu shari'a sai ta shafi waccan kuma in ka aje su kuma in ma ba da su kaka magana ba duk wani abu da ake bauta wanda ba gaskiya ba na bautar gumaka da sauransu to alqur'ani da manzo Allah zo da shi ya share wannan shirita shine waje manzo Allah ya zo bi ayatin da ayoyi wanda ma hatta shafi kullu qalatin dukkan wani zance don haka ba man shakka duk wanda yake kokanto fihi a cikin sha'anin manzo sallama ko kuma ka ce fihi cikin abin da yazo da shiriya na dauka to kuma shakka duk wanda yake kokanto fihi a cikin manzo sallama to fa huwa wannan mutune hilfu dalalatin shi ma abucin bata ne batace ne shi duk wanda yake kokanto da imani da manzo sallama yana kokanto to wannan mutune hilfu dalalatin ma abucin bata ne shin afil haqqi shakkun shin afil haqqi a cikin gaskiya ne shakkun ake kokanto ba'da alfi dalalatin bayan dalilai dubu wai bayan dubun dalilai kuma a tsayana kun to ga dalili ya kai dubu misali kuma sai a tsayana shakku gare ta wai ma'ana nan yayi amfani da kalmar dubu ne amma yana kinaya ce yake nufin yawa wai ma'ana dalilan da ba su da iyaka yake nufi din tunda kaga ayi dalilai mu'ujizoji na manzon sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da gaskiyar annabta shi ai kaga sun fi karfin a ce ga su ko mai wace ne mutuka kware da gaske shi sai kaga akwai malamin nan da ya kokari ko al-Imam Jalaluddin Abdulrahman Suyuti a littafin nashi mai suna Al-Khasa'is Al-Kubra wanda ya ambaci mu'jizat da manzon sallama kusan 1200 wanda ya ambata cikin 1200 to ka gani tare da kuma cewa ya bakin da abin da yake an fahimta suna nan sauran kamar da shi wai faɗa mana cewa falasa menene wanda yake cewa abun da cikin takardun malamin da sun karubuta bai kai usheerul ushri ba ko ma fi sahihi falasa usheerul ushri ma fi sahihi to ka gani to shine to shine yake rufin cewa yanzu shin afil shakki haqqun afil haqqi shakkun yanzu a cikin gaskiya ake kokanto ba'da alfi dalalatin bayan dalilai dubu bayan dubun dalilai wanda kuma su wadannan dubun dalilai ta kaddama ha zikirun wani abun karantawa ya gabace su shine alqur'ani wanda yake yi qur'u za a yi ta kanta wani abun karantawa din madadda da tsawon zamani shine alqur'ani yana nufin bayan wadannan mu'jizatun kuma ga alqur'ani nan wanda har duniya ta kare ka san alqur'ani din ana ce mai zikir ko kashi na alqur'ani wanda Allah yake cewa wangiji madaukin zikiri ki fada cewa wa anzalna ilayka dhikra da kuma irin inda yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga nitu alqur'ani yake nufi din to shine wanda wannan dillan dubu ta kaddama ha zikirun wani abun karantawa shine alqur'ani ya gabace su madadda hari watan wa'azi kenan ko madadda da tsawon zamani yi qur'u za a yi ta karanta shi kuma wai ma'ana har duniya ta kare shi mu'jiza ce ta manzo sallama shi wannan alqur'ani din wanda har duniya ta kare ana karanta shi ba za a daina karanta shi ba sannan yace maziyatun daraja ta tabbata li takhsisihi ga kebanci manzo sallama fawq al-khususi saban kebantaka wai ma'ana daraja ta tabbata ga manzo Allah madaukakiya ga kebanci shi da an kai sama da kowani wani wani wanda yake kebantacce mai wata kebantacciyar daraja a wajen Allah madaukakin sarki to manzo Allah yana sama ne to maziyatun daraja ta tabbata li takhsisihi ga kebance shi fawqal khususi saman dukkan wasu kebantattu wanda kuma shi wannan samun matsayin da daraja da manzo sallama yayi to qismatun rabu azaliyatun natun azal ma'ana tun da dade wanda Allah ya kaddara shi ne qismatun rabu azaliyatun natun azal sanatuhu ilaiha ita ta karkato da shi zuwa ga wannan ma'ana dama tun tun haka nan Allah ya shi kucin mai wannan darajar ba yanzu daga bayan yazo ne ba haka Allah ya shi sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce makanatu matsayin manzo sallama da daraja ta aliyatul madaukaki ya ce fil mursalin a cikin manzannin ko ya cikin manzannin ma to in ka shiga bambancin nashi da shi da su mai tsawo ne mai nisa kwarai da gaske don haka makanatu matsayi ne fil mursalin a cikin manzanni aliyatul madaukaki ne wannan matsayin nashi din sallallahu alaihi wasallama sannan inaratu haskakawa tai hissan a fili karara wa aqalan da halkance jaliyatul mai girma ce mabayyana ya ce wai ma'ana shi ne hasken manzo sallama haskakawa tai da yake to hissan wa ma'ana an kace hissan wai a fili abinda za a gani gashi karara kai tsaye to yanzu misali kaga ka kalli hasken jikin manzo Allah hasken fuskar shi azharul launi ko sallallahu alaihi wasallama to kaga hasken shi kenan da irin yanda hasken shi yake kalli da irin to hasken nashi din to yana da girma hakuri da gaske kamar yanda muka shakanta a cikin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine inaratuhu haskakawa tai hissan abayyana karara wa aqalan da kuma a harkance wato shine haskakawa tai da yake a cikin zukatan bayin Allah su samu karfin imani da sauran al'amura to shine ma'anar aqalan din kenan ka gani wato hasken shi aqalan a harkance kenan to shine wannan din sannan yace to jaliyatun mai girma ne wannan matsayin nashi din mai girma ne kware da gaske don haka falal waham yace fa wannan fa din fa sababiya ce don haka fa sai ka ce saboda haka lal waham babu wani zace-zace yastauli da zai rinjaye wani mutum ko kuma kake wanda zai rinjaye mu wala shakku babu wani kokanto ya tsara'u da zai huduwa gare mu wai ma'ana shine ya faru gare mu a ce yau wai saboda bayyanar abun nan karara hasken na manzo sallama hissan wa ma'anar din nan ya to saboda dalilin haka babu wani abu wanda zai shiga cikin zuciyar mu na wani zace-zace da wani tunani hakan ga akan manzo sallama ko kuma wani kokanto ya hudu cikin zuciyar mu ya daso gare mu babu shine fa saboda dalilin haka nan lalwahamu babu wani shine fa lalwahamu saboda haka babu wani zace-zace yastauli da zai rinjaye gare mu wala shakku ko kuma wani kokanto ya tsara'u wanda zai faru a cikin watan gare mu din wanda wata makamta ta zuciya ta same mu to babu wannan saboda wannan haske na manzo Allah sallama da muka samu yace fa kan fasidin da yawa mabannaci kafiri kenan adha yazamu bihi da manzo Allah saboda dalilin manzo sallama yazamu wa huwa salihu yana mu'mini na kware gyararre kenan wato shine yace na adhadin nan ya ko na tana da yawa ko adhadin nan ko su sara laysa azba musa adha zalla ba ta nan ko to adhadin nan mai ma'ana sara ce to shine fa kam fasidin da yawa mabannaci kafiri kenan adha yazamu wa huwa salihu yana gyararre ma'ana yana mu'mini bihi saboda manzo Allah sallama sannan wa kan badilin da yawa banna ko kace ƙarya ko kace gumaka duk dai sun kunsa duk yana dauka gumaka da sauransu shine kan badilin da yawa banna walla ya tajuya
wahawa da'ihu tana halaka, tana mai halaka bihi da manzo Allah sallama. Wai saboda albarka manzo Allah sallama to da ya goma ka duk sun ruguje, duk wata ƙarya da ake yi abinda ba titi ba na sabon Allah na shirka da Allah duka ya ruguje baki daya saboda manzo Allah shine wa kan batilin da yawa banna walla ya juya wahawa da'ihu yana halakake da'ihu watan wanda ya halaka ya bace baki daya halaka bihi saboda manzo Allah sallama. Sannan rasulun shi manzo Allah manzo ne sallallahu alaihi wasallama wanda yake fadihu mai bayyana wali asrarul munafiki ga sirrura na munafikai, wanda ko kamar yadda mun ka ambata cewa yazo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan izini yayi bayani ya kira ina wani saboda munafikan suna da yawan sani ko ana cewa cikin maza sun kai su kusan 300 su maza kawai, mata dai kuma an ce za su kai kusan 170 cikin munafikai din ka kusan 400 da wani ba na magana 500 zai ku to ka gani. To shine wanda Allah ya taba bashi dama yazo yayi bayanin su ya ta kiransu da guda-guda har sai Allah ya bashi dama is abin da cewa to ya dakata haka nan sannan sai dai ya kira ina wani ya ansa ce tashi kai munafiki ne ina wani ukhruj fa innaka munafiqun munafiqun wa iyaz billahi. To shine rasulun shi manzo ne babban manzo ne shi wanda yake fadhu mai bayyanarwa li asrarul munafiqi ga sirrura na munafiki. Sannan abanar guda manzo sallama ya bayyana da shari'a fal haqu da haka gaskiya ta zama ablaju mafi haske wa dhu mafi bayyana dan gaskiya ta zama mai haske kuma mabayyana ya karara ga fili. Sannan wasanal wala manzo sallama ya kare halitta ya kiyaye ta daga dukkan watan abin da zai halakar da ita ta fada cikin azabar Allah a rayuwar ta duniya da lahira to ya kiyaye ta shine wasanal wala tun da ka gani ya kama ka alkhairi ya dora ka bisa ga hanya wanda in ka bi ta shikenan ka tsira to kaga ya kare mutun kenan ko sallallahu alaihi wasallam. To wasanar wala manzo sallama ya kare dukkan halitta fal aishu don haka sai ga rayuwa ta zamo hulwun mai dadi muhannu kuma mai sauki wato sai gashi ana cikin rayuwa cikin sauki ba wata wahala ba wani kunci da takura domin koda baka da kudi mutum kana da imani da manzo sallama da imani da Allah sai ka ganga cikin natsuwa baka da wata damuwa. To shine wasanar wala ya kiyaye dukkan halitta fal aishu rayuwa ta zamo hulwun mai dadi muhannu ko mai yalwa wato mai sauki yace bana kubbatal islami manzo sallama ya gina kololuwar hasumiya kubba kamar yanzu misali hasumiya can kololuwar din da akai wannan kubba din ko da akai to kamar din haka nan to shine ya gina wannan kololuwar din ta musulunci shine bana ya gina kubbatal islami kubba ta watan kololuwa ta musulunci wadda ta zaharu khamsuha guda biyar din ta tana bayyana shine shi kashi musulunci nan guda biyar ko shine tazharu khamsuha biyar din tana bayyana don haka badru salihati wata na kyawawan ayyuka wa shamsuha da kuma ranarta shine tauhidi shine ma'ana shamsu din shi kuma to fa ashraka ya haskaka ya ga mai duniya baki daya tunda da gina musuluncin to shine kyawawan ayyuka na kwarai da ake yi sun ka haskaka duniya. Ranar ita kanta ayyukan tunai tauhidi shine asali ko tunda shine gare shi za a gina komai to shine badru salihati watan wata na kyawawan ayyuka wa shamsuha da kuma ranarta shine watan tauhidi to fa ashraka sai haskaka duniya baki daya. Sai ya ce wa izkana mawdu'an albi usha wa izkana lokacin da sai ka ce wa izkana usha lokacin da asalin ita wannan ne ya kubba ta islam din da ya rubu da ya gina wa izkana usha lokacin da watan ginin ta ya kasance mawdu'an abun azawa ne alal birr ga aikata ga alkhairai to daga an ka samu haka ata'atu jinnul ardi daga jinnul ardi sai ga aljannun kasa wa insuha da mutanenta a da'atu suka bi manzo Allah sallama dau'an akan biyayya wai ma'ana saboda kasancewa manzo Allah ya gina wannan musulunci na shi addini an gina shi bisa ga alkhairai duk abu alkhairin da kake bukata ne duk da lahira zaka same shi in ka shiga ciki to sai dalilin haka da alkhairan da manzo Allah yake da yawan sadaka yawan kyauta yawan menene to sai gashi halitta duniya da mutane da jaridu suka bi shi sai dai wanda ga gaskiya ya sani ya take ko amma dai a zuci mutun ya san haka ne kuma ya san gaskiya ne ko to ita gaskiya da ma haka take din so da wani lokaci sun zuciya ne yake samu ta kibinta to Allah ya kare mu daga bin su zuciya ya ba mu ikon bin gaskiya da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine wa izkana usuha lokacin da ginin ta ya kasance mawdu'an abun dorawa ne abun azawa adal birr ga alkhairai to a da'atu jinnul ardi aljannun kasu suka bi shi wa insuha da mutanen ta dau'an kuma a cikin biyayya. Sannan wa fuddila bisabqi alfariqul mubaddau wa fuddila alfariqul mubaddau an fifita jama'an nan abun farawa na farko bisabki saboda dalilin rigin su da sun kai da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To yana magana sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an fifita su, an ba su daraja sama da duk wani in dai ba annabi ne kake ba kai, to suna sama da kai wajen daraja. To shine yake nufin an fifi saboda su samu wannan daraja din ko wannan malamu shehu Tijani radiyallahu anhu shi ma yana cewa su ayyukan mu da ayyukan su sahabbai din nan watan kamar tashin tsuntsu ne da kuma watan tafiyar rarrahin turuwa. Su aikin su irin tashin tsuntsu ne. Shi kuma shehu Tijani ce aikin mu tare da shi shehu Tijani shi kansa yake magana su da manyan ma yace to kamar tafiyar turuwa ne. Ai kaga da nisa kware ko to shine sahabbai sun yi nisa kware daga su kan. To shine mai Ali ya kunci firda ki sako fa amaluna ma'hum kama qala shaykhuna kadailil qadati ma adabi bin mailati. To shine wa fadila an fifita al fariqul mubaddau watan jama'an nan da farko abun farawa sahabbai kenan bisabki ta dalilin rigin da sun kai na samun imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farko ka sun yi ido da ido sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ce ulul birri su wadannan wadannan bayan Allah din nan da shi ma dai mutu ne wanda yake an shafe habaru ne na mutu din wanda yake mahzufin ku kamar ka ce hum ulul birri saboda haka ulul birri su ma'abuta alkhairi ne su wadannan sahabbai din nan shine ulul birri su ma'abuta aikin alkhairi ne wata kawa da tsoron Allah wa ahlul fada'il kuma su ma'abuta baiwa ce ta Allah su samu baiwa ta Allah sannan su isabatu ishfaqin jama'a ce ta tausayin juna wa khairin da alkhairi wa na'ile kuma da kyauta wato su sahabbai masu alkhairi ne masu tsoron Allah ne kuma ma'abuta baiwa ne su samu baiwa ta Allah subhanahu wataala saboda ga su ga manzo Allah kai ko sa a ce kai zama da manzo Allah kai imani da shiya ai kaga alhamdulillah magana ta gama kariya komai kaga masamu to shine wata kawar tsoron Allah wa ahlul fada'il ma'abuta baiwa ne isabatu ishfaqin kuma su jama'a ne na tausayin juna kamar yadda Allah madauki yake fada cewa ruhamau bainahum tarahum rukan ku walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum to ka gani to isabatu ishfaqin kinan su jama'a ne na tausayin juna wa khairin da kuma alkhairi sannan wa na'ilu kuma kyauta to akwai kyauta da alkhairi ga sahabbai radiyallahu anhum yace samat wannan jama'an nan isabatu din da ya fada din nan shine ce samat wannan isaba jama'an nan ta sahabbai ta daukaka bi qabulil haqqi saboda dalilin karban gaskiya da sun kai min khairi qa'idi daga fiyayyen mai fada wato shine manzo sama saboda kasancewa sun dauki gaskiya fiye da sun karbi gaskiya a hannun watan wanda yake shine fiyayyen duk wani mai zance to dalilin wannan karban gaskiyar da suka yi sai suka samu abin da suka samu da daraja wajen Allah shine samas wannan jama'a ta sahabbai ta daukaka bi qabulil haqqi saboda dalilin karban gaskiya min khairi qa'ili daga fiyayyen mai zance shine manzo sallama sannan sahabban da manzo sallama aqarrat wannan jama'a shine isabatu din nan ya jama'an nan ta sahabbai aqarrat ta tabbatar ta yi huruci li ayatil lahu da ayoyi na manzo Allah sallama wa dalaili da kuma dalilai mu'jizuji kin wannan suka tabbatar da gaskiya manzo Allah sun yi huruci sun yadda sun yi imani da duk wadannan abun baki da shine akarar ma'ana wannan akarar din ba wai sun fadi ga baki da ba sun yi imani sun yi huruci sun tabbata sun gaskata shine akarar sun tabbatar li ayatin lahu da ayoyi na manzo Allah sallama wa dalaili da kuma dalilai na manzo Allah sallama to sun yi imani sun yadda su ba saboda haka biha da wadannan ayoyi din dalilai ne shine biha din da zamiri na kuma zuwa gare su biha da wadannan ayoyi ne dalilai asubhu asuba ta zama dalqun mai haske sannan wadariku hanya kuma ta zama mu wadau abu takawa cikin natsuwa da jin daɗi lahiya lahu wato shine sai zama aka samu hanya ta hankali kwanci saboda haka shine yake magana cewa watan su wadannan ayoyin biha da ita ne asubhu asuba dalqu ta zama mai haske wato shine watan duniya ta haskaka aka samu haske na musulunci da dukkan alkhairin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da suwa sannan wadariku hanya ta zama mu wadau wutakawa wato shine sai an ka zama bisa ga gole bi kwarikwal wanda yake bi dai za a yi in ka kuma to ya kauce mishi ne wanda a harakake ko kamar yanda yazo a hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktukum ala mahajjatil baydai layliha kana hariha la yaziqu anha illa halikun to kaga ne yake cewa na fa ku bisa ga gole bi kwarikwal wanda ba mai karkacewa daga gare shi ya bashi sai wanda a harakake Allah ya kare mu to shine wadariku hanya ta zama mu wadau abu takawa cikin natsuwa da jin dadi alhamdulillah kuma da yake nan shine rabi na wannan harfin na harful hamzati din nan bakin nan an yi rabi ne saboda ka za mu tsaya nan sai mun dawo harka ta gaba sai mu dora insha Allah mu yi da rabin wanda za mu ga da dama wani lokacin za mu ga kusan kaman guda 20-20 ne hakan nan waɗannan guda 20-20 yanzu nan in ka lissafo guda kusan za ka ga guda 20 ne hakan nan nan guda 10 ne yanzu annan ne muka yi saboda ka sura 10 sai ai gama shi harfin mafi yawanci din za ka ga guda 20-20 din ne duka harfin ko wani harfi mafi yawanci din. To
to wannan shine saboda haka nan shine jarabin wannan harfi za mu tsananan kuma insha Allah sai mun dawo halaka ta gaba muna fatan Allah ya mana jagora ya kara mana soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma muna fatan Allah ya hada mu da mu da dukkan waɗannan bijimai masoya manzo sallama Allah ya hada mu baki da gaban sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ghulik wal khatimi lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.